Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan al'asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Mahmud Ibrahim Kware da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau rana Asabar 24 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanin labarai.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya gargadi dakarun kungiyar sojojin haya ta Wagner yana mai cewa za a hukunta duk wani jami'i da ya yaki muradin Rasha. Kungiyar tarayyar Turai na goyon bayan yin amfani da kudaden kadarorin Rasha kimanin dala miliyan 230 wajen sake gina Ukraine. Fasinjojin wani jirgin sama mallakar kamfanin Cathay Pacific sun tsallake rijiya da baya a yau da safe a filin jirgin sama na Hong Kong. Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaru.
To kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa a yau Asabar hukumar alhazan Najeriya ta kammala jigiran maniyyi ta daga Najeriya zuwa Saudi Arabia.
Hukumar ta jigilar maniyyi ta fiye da 75,000, wanda idan aka hada da waɗanda suka bi jiragen yawo za a samu jimlar 95,000.
Haka kuma za a ji cewa kasar Kamaru ta sha alwashin dakatar da gidajen talabijin masu tallata ko yaɗa auren jinsi.
Hukumar sa ido kan kafafen yaɗa labarai ta buƙaci dukkanin tashoshi da ke tallata shirye-shiryen da su gaggauta janye su ko kuma su haɗu da fushin gwamnati.
Sai kuma shirin a dawo lafiya da Baba Yakubu Makere ke kawo mana. Da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. To amma fa duk wannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaru. A yau Asabar shugaban Russia Vladimir Putin ya gargadi dakarun kungiyar sojojin haya ta Wagner inda yace bijirewa umarnin kwamandojin kula da ayyukan soja cin amanar ƙasa ne. Yana mai cewa za a hukunta duk wani jami'i da ya yaki muradin Russia. A wani jawabi ta kafar talabijin, shugaba Putin ya yi alkawarin daukar matakan da suka dace wajen daidaita al'amura a birnin Rostov da ke kudancin Russia, inda kwamandan dakarun kungiyar ta Wagner Yevgeny Prigozhin ya ce jami'ansa sun kama cibiyoyin sadarwa mallakar sojoji. Dama dai tun fari Russia ta ce matakan dakile ayyukan 'yan ta'adda na ci gaba da kankama a Moscow, bayan da kwamandan na Wagner Prigozhin ya sha alwashin kifar da shugabancin da na sojojin na Rasha. Sai dai Rasha na ci gaba da kira ga mayakan kungiyar su yi watsi da shugabansu da kuma aikace-aikacen kungiyar baki daya. A nan guda kuma Rasha ta zargi kwamandan dakarun kungiyar sojojin haya ta Wagner Yevgeny Prigozhin da bijirewa umarnin da na sojojin kasar, biyo bayan alwashin da ya sha cewa zai dauki matakin ladabtarwa akan fasoshin soji waɗanda ya zarga da kashe mayakan kungiyarsa 2,000. A wani yanayi mai kama da fito na fito tsakanin Prigozhin da manyan hafsoshin sojin Rasha, jami'an hukumar tsaro ta FSB sun buɗe tuhumar aikata manyan laifuka a kansa, inda suka buƙaci mayakansa su yi watsi da umarnin da yake ba su kuma su kama shi. A wani labarin kuma, jami'an kungiyar tarayyar Turai na goyon bayan shawarar amfani da kudaden kadarorin mallakar Rasha kimanin dala biliyan 230 wajen tallafa Ukraine da sake gina kasar. Sai dai babban bankin nahiyar Turai ya ja hankalin hukumar kula da ayyukan kungiyar tarayyar Turai game da hakan, saboda a cewarsa matakin na iya shafar takardun kudi na euro da kuma yanayin hada-hadar kudade a nahiyar. Alazai daga kasar Sudan mai fama da rikici na kasa mai tsarki, inda suka dukufa wajen addu'o'in kawo ƙarshen hare-haren yaki da kasar ke fama da shi kusan watanni 3 da suka gabata. Azantawa da shi wani alhaji mai suna Kamal Kabashi daga lardin Darfur, wanda ya isa Saudiya domin aikin haji, na fatan wanzuwar zaman lafiya da lumana a Sudan. Kamal na cikin mutanen da aka cilla rokoki gidajensu a yankin kudancin Darfur makonni da suka gabata, kuma ya tsallake rijiya da baya yayin musayar wuta tsakanin mayakan kungiyar RSF da na rundunar sojin kasar ta Sudan. Kamal Kabashi tare da mai ɗakin sa da yaransa 5 sun tsallake hare-haren, kana daga bisani suka tsere zuwa El Fasher, babban birnin lardin na Darfur, suka sami mafaka. ana shan labarun ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jama'a Muhammadu zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, hukumar alhazan Najeriya ta kammala jigilar maniyyata daga Najeriya zuwa Saudi Arabia a yau Asabar, kwana uku kafin hawa Arfa. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta halarci filin jirgin, ga kuma rahoton da ta haɗo mana.
Shugaban hukumar alhazan Najeriya Zikirullahi Kulle Hassan ya nuna farin cikinsa na kammala wannan jigila, ganin cewa kasar Saudiya ta yi wa Najeriya ƙarin alhazai har 95,000 saɓani yadda aka bayar a bara. Amma duk da haka ba a bar kowa a baya ba.
Today being the official final of the outbound flight operation from Nigeria to the Kingdom of Saudi Arabia, we are grateful to Allah. This journey began on May 25th. When 472 Nasara pilgrims departed Holy Land, and we are coming to an end today when the entirety of the state pilgrims, the last of which we, the leadership of National Hajj Commission, are going to be part of, are going to the Kingdom of Saudi Arabia today.
Anan Zikirullahi ne yake cewa a cikin shekaru 10 da suka gabata, wannan shine karo na farko da za a kammala jigilar alhazai a cikin lokaci. Zikirullahi ya ce wannan abin alfahari ne a gare shi da abokanan aikinsa, duba da yadda aka samu matsaloli da farkon jigilar alhazan. Amma Allah ya shiga lamarin, saboda haka aka samu sa'ar kammala jigilar ba tare da wata matsala ba, kuma a cikin lokaci. Shi kuwa director mai kula da fannin gudanar da aikin Hajji Abdullahi Magaji Hardawa ya ce zuwa yau hukumar ta jigilar maniyyata fiye da 75,000, wanda idan aka hada da waɗanda suka bi jiragen yawo za a samu jimlar 95,000. Hardawa ya ce an samu matsalar bi ta kasar Sudan saboda yakin da ake yi tsakanin kasar Russia da Ukraine, wanda yasa tafiyar ta ƙara tsawo daga sa'o'i 4 da ake yi a da yanzu sa'o'i 8 ake yi kafin a kai Saudi Arabia. Wannan bai sa hukumar ta yi ƙasa a gwiwa ba.
Da awa 4:15 ta gama biya mana bukatunmu. Jirgi zai sauka a can Saudiya ya kamar awa 2 kafin ya taso. Kin ga duk awa 6-7 an gama komai da komai. Amma yanzu tafiyar awa 7:15 zuwa 8 ake yi. Sannan ya sauka ya awa 2 kin ga awa 10. Ya sake dawa awa 8, awa 18. Ai duk wannan ba karamin jinkiri bane. Muna da kamfanoni masu jigilar nan fiye da na bara. Yawan su kuma karfin su yafi na bara. So zance alhamdulillah abubuwa suna tafiya, kuma muna da kyakkyawar zato cewa insha Allah duka alhazan maniyyatan Najeriya gaba daya da na karkashin kamfanoni masu zaman kansu da na jihohi duka insha Allah za a kwashe su sabanin abin da ya faru a bara.
Daya cikin malaman da ke ayarin maniyyatan Sheikh Ahmed Suleiman Ibrahim ya yi bayani ne kan abin da ya zama wajibi ga maniyyaci a wannan lokaci na aikin Hajji.
Lalle yana da matukar muhimmanci ga wanda yake da niyyar aikin Hajji mai da hankali a game da abin da ake cewa al-wuquf bil Arafat, tsayuwa a filin Arfa, domin shine aikin Hajji. Al-Hajju Arafat, lalle aikin Hajji shine tsayuwa a Arafat. Wanda bai samu tsayuwa a Arafat ba bai samu Hajji ba, sai ya nemo wasu kudin ya dawo. Idan ka tsaya a Arafat to lalle ka fita daga cikin wa'inda ake cewa har yanzu ba su sauke farali daga kansu ba. An ce shikashikan musulunci guda 5 aikin Hajji na ciki, yanda ka san an ce dole kullun kai sallah, haka aka ce maka dole in kana da dama ka tafi kai aikin Hajji.
Wata sanarwa da ke dauke da sa hannun mataimakiyar director a fannin wayar da kan al'umma na hukumar alhazan Fatima Sanda Usara ta ce kamfanonin jirage 5 ne suka yi jigilar alhazan a bana, da Max Air, da Azaman, da Flyers, da Airpeace, da kuma Aero Contractors. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Rotani daga Hong Kong na cewa fasinjojin wani jirgi mallakar kamfanin Cathay Pacific sun tsallake rijiya da baya a yau Asabar da safe, bayan da tayar jirgin ta yi bindiga a filin jirgin sama na Hong Kong. Kafar labaru ta RTHK ta ruwaito cewa ma'aikatan ceto sun kai agaji cikin gaggawa domin kai dauki ga fasinjojin da matuka jirgin. Jirgin mai dauke da fasinjoji 293 da ma'aikata 17 na kan hanyar sa ne ta zuwa birnin Los Angeles na Amurka. Sai dai rahotanni sun ce 11 daga cikin fasinjojin sun samu raunuka kuma aka yi musu magani a wani asibiti da ke kusa kafin daga bisani a sallame su. Pakistan ta yi watsi da kiran haɗin gwiwa na Amurka da India da ke neman Pakistan ɗin ta ɗauki matakin masu kitsa aikace-aikacen ta'addanci a kan iyakoki. A wata sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar a fadar shugaban Amurka ta White House a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, bayan wata tattaunawa tsakanin shugaba Joe Biden da Prime Minister India Narendra Modi, shugabannin biyu sun yi allawadai da hare-hare da suka kira na ta'addanci a kan iyakoki. Sanarwar ta buƙaci Pakistan ta ɗauki matakan gaggawa domin tabbatar da cewa babu wani yankin da ke ƙarƙashin kulawarta da ake amfani da shi wajen kai hare-hare na ta'addanci. Sai dai Pakistan ɗin ta bayyana wannan kira na Amurka da India a matsayin lafazi maras tabbas wanda ka iya gurgunta kyakkyawar fahimtar jama'a kan al'amura.
Muhammad Ibrahim Kwarke ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Hukumar da ke sa ido kan kafofin yaɗa labarai ta ƙasar Kamaru ta yi barazanar dakatar da gidajen talabijin musamman na ƙasashen waje waɗanda ke yaɗa hotunan bidiyo masu nuna alaƙar auren jinsi ɗaya. Ɗabi'ar da ƙasar ta haramta. Muhammad Bashir Ladan na ɗauke daga cigaban rahoton.
Cikin sanarwar da ta fitar, hukumar ta CNC, Conseil National de la Communication kenan, ta bayyana lura da yawaitar shirye-shiryen da ke ƙoƙarin yaɗa ɗabi'ar ta masu auren jinsi ɗaya, musamman waɗanda ake nunawa ta hanyar amfani da zane ko 'yar tsana da aka fi sani da cartoon a Turance. Hukumar sa ido kan kafafen yaɗa labarai ta buƙaci dukkanin tashoshi da ke tallata shirye-shiryen da su gaggauta janye su ko kuma su haɗu da fushin gwamnati. Alaƙar auren jinsi guda haramtacciya ce a Kamaru, inda ake zartar da hukuncin ɗauri watanni 6 zuwa shekaru 5 a gidan yari. Sai dai Kamaru ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya mai taken Protocol de Maputo. Wannan dokar ƙasa da ƙasa kuwa ta yi fishe kan dokar ƙasar Kamaru, kamar yadda barista Muhammad Hamza ya shaida wa muryar Amurka.
Wato dokan Kamaru na ƙasan Kamaru ko da penal ta hana cewa ya zama da namiji ya fita da namiji ko kuma mace ta fita da namiji har ga balantana a zo a yi maganar ma aure. Wannan idan an yi shi aka ce personal nature, wato haka wannan abin ɗin take. To amma yanzu mun san cewa a cikin wato lissafin kundi na ƙasa akwai traité de Maputo. Traité shi kuma yana kan yana sama wato da dokan ita ƙasan Kamaru. To sai zan kuma ƙasan Kamaru ta je ta yi ratifiyan wannan dokan ɗin, shine Protocol de Maputo. Amma idan muka duba shi mu ga cewa cikin Protocol de Maputo an yi maganan cewa wato mace ko namiji suna da izinin ƴancin kansu, suna da ƴancin kan su yi abin da suka so da wato kaman gabansu. To wato wannan ya nuna cewa idan namiji na so zai iya tafiya wajen namiji, idan miji na so zai iya tafiya ma wajen dabba, ko ba kaba mace za ta tafi iya tafiya wajen mace hakan nan duka. To wannan din mun yi ratifiye. To sai zamana shi kuma protocol masu fito yana saman din code penal na ƙasa na ƙasar mu. To amma a ƙasar mu shine na nuna cewa wato wannan doka ya nuna cewa a Kamaru ba a yarda da wannan irin halin din ba.
Har zuwa wannan lokacin dai ba a bayyana sunayen kafofin talabijin ɗin da ke tallata shirye-shiryen na masu auren jinsi ba, duk da cewar babu buƙatar wallafa sunayen kafafin domin adadin tashoshin na da dama. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaoundé a ƙasar Kamaru.
to a gaida Muhammad Bashir Ladan. Wannan shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin VOA Hausa domin samun labarai da dumdumin su. To yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 10:11:15 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo tattaunawa da Isiyaku Bala, magatakardan kungiyar direbobin manyan motoci a birnin Kwanni, kuma magatakardan kungiyar a yammacin Afirka, wanda yake mana bayani akan abubuwan da ke haddasa hatsarin manyan motoci a hanyar Nijar. Ga kuma ci gaban tattaunawarsa da wakilin mu Haruna Mamman Bako.
Muna musamman bangaren musamman direbobi, wani bi akwai waɗanda don su samu su yi doguwar tafiya, akwai abubuwan da suke haɗiya wanda ke sa wasu kwana ba zai ɗauke su ba, kuma wannan shi ma an gano cewa shi na kawo hatsarurra wannan abin.
Walahula zan iya faɗa maka wani abu guda, duka ɗan adam kowa da irin halittar da Allah ya masa. To ba zan ce maka wane ko wane ko wane ba, domin Allah shi an masani ya yi sanin mashayi, ya yi sanin wanda bai sha, wanda shaye-shayen shi ya yi zubi da an gane shi an sani. Amma yau mafi yawancin direbobinmu da aka sani na jiya wa'anda aka zaton har yanzu suna ba suna ba cikin kashi 100, yanzu direbobinmu a kowuya ka samu kashi 10 masu shaye-shaye, saboda duniya ta rige ta ci gaba. Kowane direba gurinsa daban na alheri ne, na shi gina gidan shi ko shi gina wasu abu mai karuwar da shi. Wannan shaye-shayen na da ban ce ba a yi ba, bai yi wani Allah shi halitta bawa cikin mutum 100 a ce ba a samu wanda Allah ci kasa ba. Amma wa'annan da an ka sani na jiya a ce direbobi suna shaye-shaye na suke wannan na sefo. Shashayen nan direbobinmu da dama na ce maka cikin 100% cikin kashi 100 na direbobinmu, kashi 10 na yadda za ka samu masu shashaye, ko direbobin Dizref, ko direbobin Jalab, ko direbobin Talam, dukkan ni direba na yanzu duka yamma bagana wanga shashaye na yi ba irin na da ayi wannan shirme da kasan da za ka ganin kowane irin halitta za ka ganin suna shashaye ko lawa an baji direbobin sun ji war sun gubin shi. Kenan
yanzu magatakarda yalla irin hatsurtsuran da kuke samu, yalla ga shekara kuna aiki yake sashin, yalla wannan hatsurtsura da motocin ku ke samu, yalla kamar ko yawan hatsurtsuran ku, yawan mutanen da ke rasa rayukansu, yalla ana a kwatamta abinda yalla kuka yi kididdiga watakila.
Eto ana haɗuɗɗura, amma ban da kimanin mota nawa sun ka samu haɗura da mutum nawa sun ka, ko ba gaskiya ba ana yi, domin waɗanda motocin su kwanta ba su kashe mutum ba, akwai wanda an samu mutum mutane ɗaya biyu daga ciki an samu wannan rashin rayuka, sai dai mutum wanda Allah sa abin gashi Allah ya yi masa, kuma da muka saurari Allah ya mun cika da imani. Ba ni in ce maka mota kaza ko kaza ba mu kisashi ga hannuwa, amma kisashi wannan inda za a samu shi sai ga gendarmerie ko police su suke arrestate ka da accident.
To da ƙarshe tunda ana ganin haɗurɗuran da ake samu mahiyanci suna nasaba da rashin girmama ƙa'idoji na toki code de la route, yalla wani tambihi za ka wa su direbobi domin su yi la'akari da wannan, su kiyaye wa kansu waɗannan hatsurtsura da hasarurruka na dukiya da na rayuka.
To ka san shi al'amari na bin ƙa'idodin tuki, babu ainihin muke cewa duk wanda ya karanta ko da ya san muhimmancinsa, kuma wanda bai karanta ba zai iya gane ba. Abinda nake gaya maka aina ya maka bayanin gaugawa. Malam Haruna, ko ka karanta kwad ɗin ka ce gaugawa za ka sa cikin rayuwarka, ba za ka kai gaya ba. Kwad guzo yana a yi respectan kwad a bana na farko ga dare bai iya san kai shi. To amma har matsowar kana aiki tare da gaugawa, to ko ka san kod bane shi za ka yi dan gauga na keba kod kin nan za ta yi tabaka naka da tunani can daban ka zo ka aikata abin da bai cancanta ba ya cancanta direbobi su san muhimmancin yayi a kod ko ba gaskiya ba shi kod yana ba mu abubuwa da dama kaman magana ce tsakankani na da kai in ka karanta kod la karanta kod in mun ka tuhu da junan mu inda garana inda ranana kaman muna iya mu juna magana ba cikin na daga mu hannu akwai ya akwai magana da zaka iya min da hitubu ko da wasu abubuwa na san abin da kake ni gare ni kuma na san ka yi ni gaskiya ko kana mace shin nan ne muhimmancin kod kuma lalan wuri da ka zo kaga falo da signal ja shi kenan kana gane abin da yake dashi kenan kaga wasu abubuwa indai ana amfani da karatun kod kenan na hayya ko me yene za a samu zai zama to gaggage ba da yawa
to anan ne kuma muka kawo karshen tattaunawar da Isiyaku Bala magatakardan kungiyar direbobin manyan motoci a birnin Kwanni yanzu a madadin shi bakon namu Isiyaku Bala da wakilinmu a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Julie Gresham da ta hada mana sauti Baba Yako Makiri daga nan birnin Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida baba ya koma gari kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon
lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya fabata dan haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata a aika da tambayoyi ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar Asabar Allah sa mu dace
Toma Adalla sai a kasance da sashen Hausa domin jin dukkan shirye-shiryenmu. Yanzu kuma lokaci ne da zan karanto ka dan zakulo in karanto ka an daga cikin sakon da kuma sauraki aika mana ta email. To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani Muhammad Shindo unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya fara da sallama yace kai cu rikicin kabilanci da ya sanadiyar kashe mutane 16 a jihar Filato abin tashin hankali ne. Muna kira ga hukumomin jihar Filato da su dauki matakin ba sani ba sabo ga duk wanda aka samu da hannu a wajen tada rikicin. Daga ƙarshe yake ƙara kira ga al'ummar da su zauna lafiya da juna don samun ci gaba mai ɗorewa. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Alhaji Umar Fueba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Suka ce sabon hasashen masana kan cewa akwai yiwuwar samun ƙarin kuɗin wutar lantarki a Najeriya da kusan kaso 40 cikin 100 nan da wasu 'yan kwanaki to tabbas zai jefa al'ummar Najeriya cikin mawuyacin hali. Ya kamata mahukunta su sake tunani. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito wato na haɗin gwiwa ne daga Jamilan Ado Sulati Goma ga Annabar Jau da Aishan Usaini Dango ta Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nuciya Wacakal tare da fatan Ado Sulati Goma ga Annabar Jau. Suka ce zancen da sabon babban hafsan sojin ƙasar Najeriya na 23 Major General Torrid Lagabaye yayi na cewa yayi alƙawarin yin aiki kan gaskiya da adalci da kuma sa sojoji masu ƙwazo a safin gaba. abin murna da farin ciki ne ga al'ummar Najeriya. Duk da haka, muna addu'ar Allah ya ba su nasara. Amma muna kira ga al'ummar Najeriya cewa dan Allah mu ba su haɗin kai domin hannu daya baya daukar jinka. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rajau. Yace shugabanninmu ya kamata ku yi wani abu akan matsalar wutar lantarki da muke fuskanta a karamar hukumarmu ta Rajau. Domin kun yi shiru kuma gashi man fetur yayi tsada, sannan aljihu babu nauyi. Abin fa zai mana yawa. To Allah ya kyauta. Ga sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Salihu Isa Fana, karamar hukumar Kamba, jihar Kebbi, Najeriya. Ya fara da sallama. Yace biyuwar Hausa. Sannu ba ta hana zuwa. Yau muna saura kwana 4 zuwa 5 a gudanar da shagulgulan bikin babbar sallah. Kuma ga shilakawan Najeriya muna cikin halin talauci na rashin kuɗin sayar ragwallayya. Kuma ga halin matsalar tsaro da ƙasar mu Najeriya. Allah ya kawo mana mafitar wannan lamari. Amin summa amin. Sakonnin ke yadda kuke aiko mana sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kawo muku. To kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan.
VOA shirin muryar Amurka tare da ni Madina Dauda akan al'amura daban-daban na rayuwar yau da kullun, siyasa, zamantakewa, harkokin tsaro, kiwon lafiya, ilimi, harkokin matasa da gudanarwa na rayuwar al'umma. Zauren VOA daga sashin Hausa na muryar Amurka domin ilmantarwa, fadakarwa da isar da muhimman sakonni a gare ku. Zauren VOA tare da ni Madina Dauda daga tashar ku mai farin jini muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To wannan haka yake, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Aiwa sabar shugaban Russia Vladimir Putin ya gargadi dakarun kungiyar sojojin haya ta wagana, inda ya ce bijirewa umarnin kwamandojin kula da ayyukan sojoji cin amanar ƙasa ne. Yana mai cewa za a hukunta duk wani jami'i da ya yaƙi muradin Russia. A wani jawabi ta kafar talabijin, shugaba Putin ya yi alkawarin ɗaukar matakan da suka dace wajen daidaita al'amura a birnin Rostov da ke kudancin Russia, inda kwamandan dakarun kungiyar ta wagana Yevgeny Prigozhin ya ce jami'ansa sun kama cibiyoyin sadarwa mallakar sojoji. Kungiyar Tarayyar Turai na goyon bayan amfani da kudaden kadarorin Rasha da aka rufe a bankuna kimanin dala biliyan 230 wajen tallafawa yakin Ukraine da sake gina kasar. Sai dai babban bankin nahiyar Turai ya ja hankalin hukumar kula da ayyukan kungiyar Tarayyar Turai din game da hakan, saboda a cewarsa matakin na iya shafar takardun kudin euro da kuma yanayin hada-hadar kudade a nahiyar. Rahotanni daga Hong Kong na cewa fasinjojin wani jirgi mallakar kamfanin Cathay Pacific sun tsallake rijiya da baya a yau da safe, bayan da tayar jirgin ta yi bindiga a filin jirgin sama na Hong Kong din. Kafar labaru ta RTHK ta rawaito cewa ma'aikatan ceto sun kai agaji cikin gaggawa domin kai ɗauki ga fasinjoji da kuma matuƙa jirgin.
To madalla a gaishe ka masu sauraro. Da haka ne muka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Shirin kuma da zai zo muku da shirin amsoshin tambayoyinku, wanda ke amsa tambayoyin da ku masu sauraro kuke aikowa. Domin sake sauraron wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com, har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kan a madadin Muhammadu Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, da kuma Salaban Abu wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni, har ma da injiniyanmu na yau Mr. Patrick. Nisar Fil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa sai mun sake dawowa a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.